يوم الدين.
سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم تجب إن مكثيا كرتم أن التافين الداء والدواء نا علامة ابن القيم الجوزية رحمه الله ينا مغانا تكين فصل ديت المعاصي تطيف الغيرة وتوينا مغانا أكاين كيشي منجم منين أسل كيشي الشريعة kuma da yadda ya kamata musulmi ya zamanto mai kishin kansa da kishin na kusa da shi da kishin sauran jama'a baki daya. To madama mutum yana ta'ammuli da sako ayyukan da Allah baya so na zunubai, to yana bushewa wato zafin kishi a cikin zuciyar bawa. Dai waɗannan bayanai shine yace wal maqsud, abin da ake nufi da bayanan da suka gabata a inda har an waiwaya an gansu, annahu kullama shtaddat malabasatuhu lidhunubi, duk lokacin da cudanyar da bawa yake yi da zunubi ta tsananta. Akhrajat min qalbihi al-ghayrata, to zunubin nan sai ta fitar da kishi a cikin zuciyarsa. Ala nafsihi, baya kishin kansa, shi ya saka zai ci gaba da aikata sako bai damu ba. Wa ahlihi, baya kishin iyalansa, saboda ba zai dora su a turbar Allah ba, za su rika aikata sako amma ba zai ji zafi a zuciyarsa ba. Wa umumin nasu, da ma dukkan mutane zai zamanto baya kishinsu. In ya ga ana aikata mutane suna badala, baya jin zafi a cikin zuciyarsa, kawai sai ya ga abu ne wanda yake normal, ba komai jawo ba. Ta'ammuli shi kansa da yake yi da ayyukan sako. Wa qad tad'afu fi qalbihi jiddan fil qalbi jiddan, wa qad tad'afu fil qalbi jiddan, kishin yakan yi rauni, rauni mai tsanani a dalilin sako. Hatta la yastakbihu ba'da zalika al-kabiha, har mutum sai ya zamanto in ya kai irin wannan martaba baya ganin mummuna a matsayin mummuna. In an aikata abinda Allah baya so zai gan shi kawai daidai ne, ko bai ce daidai bane amma zuciyarsa ba ta jin zafi, zai ga ana ayyukan fasadi amma ba zai damu ba. La min nafsihi, shi kiran kansa baya kishin kansa, shi saka in sako ya bujiro masa zai kutsa ya ci gaba da aikatawa saboda dama ya saba. Wala min ghairihi, kuma baya jin zafi in ya ga wani ya aikin sako. Kaga wannan shine kishi ya fita daga zuciyarsa kenan. Mai kishi shine wanda yake kishin kada a keta hurumin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha wasala ila hadha al-had, in har mutum ya kai irin wannan matsayi, faqad dakhala fi babi al-halak, to ya fa shiga cikin kofa ta halaka. Shine zuciyar mutum sai ta daskare, sai ya zamanto abinda yake mummuna baya ganin sa a matsayin mummuna, kuma ba zai kishi ya ga mutane sun daina ba. In ana yi ma shi ba damuwarsa ba, saboda shi ma yana ta ta'ammuli da ayyuka na sako su sai ya kai shi wannan matsayi. A duk lokacin da mutum yake gudun sako baya aikatawa, kuma yake kin sako a cikin ransa, to insha Allah ga waninsa ma yana kin haka. In ya ga wani ya aikin sako sai ya ji zafi, yana fatan ina ma dawa ne ya daina aikin da yake yi na sako. Amma lokacin da mutum yake ta'ammuli da sako, ko da ba nau'in wanda yake yi din ya ga wani yana yi ba, to sai ya ga bai damu ba, وكثير من هؤلاء daya daga cikin irin waɗannan siffa la yaqtasiru ala adam al-istikbah ba ma yana takaita wai a rashin ganin mummunan aiki a matsayin mummuna bane a bal yuhassinu al-fawahisha abin da yake na alfasha ma sai dinga ganin sa mai kyau ne wadh-dhulma abin da yake na zalunci لغيره وان ده ونن سما زي aikata sai rika ganin mai kyau ne i madama mu ce yana ta'ammuli da zunubi yana ta'ammuli da zunubi to in yaga an yi koda irin wanda yake yi ko kuma yaga wani ma wanda ba shi baya yi wadan suna yi to sai ya je ga wannan din baya ganin sa mummunan abu baya ganin sa mummunan abu wannan lokaci ma sai ya dinga ganin abin da aka yi ma mai kyau ne sako ne aka yi amma sai ya dinga ganin sa kamar abu ne mai kyau ko ga mutane aikin sako yana burge su ba wanda zai samu dama ya sata sata barawo wanda ya dauki roba roba shine barawo amma wanda zai samu dama a gwamnati ya ci amana sai dinga burge su a wani fa ya haifa wani ya samu waje yana burge su har ma idan ya ga wata kuma ta yi kwalliya ta yi tabaruji ce kai amma wannan fa ta fita ta yi kyau dan yake wannan din ta burge tabaruji ta yi wanda Allah ya hana amma gani yake wannan din mai kyau abu ne mai kyau tai ai ta chaba kwalliya kai ta kece rai ne to ba komai bane in ya koma ya binciki kansa zai ga akwai abubuwa na laifuffuka na sako wanda shi ma yake aikatawa kuma baya ganin sa a matsayin komai amma madama mutum yana kyankyani shi ya ta'ammuli yana kyankyani ya aikata abin da yake na sako to zaka ga kaga yana kishin kansa kenan to zai zamanto kuma yana kishin wanda yake karkashin sa matarsa iyalansa da sauransu ƴaƴa da makamantan zai ga su ma baya jin dadi ne yaga sun aikata abin da ba daidai ba kuma zai kokarin ya hana su abun kuma ba extension sai ya tafi zuwa ga sauran al'umma ma in yaga mutane suna aikin sako zai ga baya so zai ji ransa ya baci in yaga ana sabawa Allah kuma yana fatan ina ma su daina in zai iya musu magana ya musu magana to haka abin yake ta'ammuli ya sako shi yake sa ya tasiri ya katutu a zuciya har kuma ya zamanto ya hana mutum ganin mummuna a matsayin mummuna na'am shine nan malam yace bal yuhassinul fawahisha wadh-dhulma li ghayrihi abin da yake na alfasha da zalunci da waninsa zai sai rika kyautata shi ma yana ganin abu ne mai kyau wai zayyinuhu lahu kuma ya dinga kawatawa ma wani aikin laifi wai yad'uhu ilayhi kai har ma sai ya dinga kiran wani ma akan ya aikata aikin laifin nawa zaka ga mutane suna jan wasu akan su aikata aikin laifi ai duk wanda zai ja wani ya aikata aikin laifi to shi fa yanzu ya kai gaya wajen rashin ganin wannan laifin a matsayin laifi ko da bakinsa ya ce kaza ba kyau deep a cikin zuciyarsa yana ganin abun ba matsala waya da uku ilahi waya husuhu alaihi ya zaburar da shi akan ya aikata laifi waya sa'alahu fi tahsilihi kai har ma yakan yi kokari gare shi yadda zai sami aiwatar da aikin laifin walihaza kana da yusu أخبث خلق الله wannan shi ya saka wanda yake da youth wanda ba ya kishin iyalansa in sun aikata laifi ma shi ba matsalar sa bane da youth ba wai sai wanda kawai wai zai ga ana magana da iyalansa ko wani yana neman matarsa kuma yayi abin nan ba shine kawai da youth ba shi kiran kansa ma ya ga iyalansa suna aikata aikin sako amma kuma bai damu ba
wannan shi ma da youth ne
ta caka kulliya ta dauko gele ta saka ta fito an tafi wajen buki ana kulliya ko kuma an zo wajen haduwa su ce walima za a yi ko ko da ke ba sa ma ce masa walima sunaye daban-daban suke sawa kaga an ce masters night ko akwai masters night ko kuma yake yi ta mata fito tana tika rawa da yatta ko suna rawa tana rawa tana rawa shi kuma sahoda min shi babun da ya dame shi kawai normal ne to kaga shine da you ya kai gaya yadda shi baya ganin mummuna matsayin mummuna kawai yana ganin normal ne kawai to irin wannan misalan suna nan da yawa to shi wanda yake da youth shine akhbathu khalqillahi wal jannatu haramun alayhi wanda yake da youth Allah ya haramta masa aljanna imam an-nasa'i ya rawaito hadisi daga abdullahi dan umar annabi sallallahu alaihi wasallam yace thalathatun la yanzuru Allahu azza wa jalla la yanzuru Allahu azza wa jalla ilayhim yawm al-qiyamah wasu mutum uku Allah ba zai kalle su ba a ranar alkiyama al'aqu liwalidihi ko liwalidayhi wanda yake saba ma iyayensa ya fita daga cikin umarnin su a farfajiyar da Allah ta'ala ya ba su na a kyautata kuma ya fita yana musu bore yana saba musu wal mar'atu almutarajjila da kuma mace wanda take kamanceceniya da maza tana yin sifa irin ta maza ita ce mar'atul mutarajjila sannan sai aka ce wadda youth da kuma wanda baya kishin iyalansa shi yasa kanan malam yace wato wali hadha kana da youth akhbathu khalqillahi wal jannatu haramun alayhi Allah ka tsare mu wa kadhalika muhallilu dhulma wal baghy li ghayrihi wa muzayyinuhu lahu haka nan duk wanda yake kokarin halatta zalunci ga wanansa wanansa ya zalunci ya nuna masa ba matsala wal baghy din ma'ana daya ne li ghayrihi ga wanansa wa muzayyinuhu lahu kuma ya kawata masa ma zaluncin da al baghy fita daga da'ar Allah kaitar iyaka shine al baghy ya kawata ma wani yin zalunci yana ga cewa kuma wannan din ba komai bane to shi ma ya fada cikin wadannan don haka malai yace fanzur mal ladhi hamalat alayhi qillatul ghayra kaga abin da karancin kishi ya dauki mutane a kansa abin da karancin kishi ya tunkuda mutane har suka zama a ce mutun ya zamanto Allah ba zai kalle shi ba ranar alqiyama kuma aljanna haramun ce a gare shi kaga ashe rashin kishi musiba ne ga mutum dole ne musulmi ya zamanto mai kishi ai mun ji me ake nufi da kishi asali ko shi yasa ka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba wanda ya kai Allah kishi saboda kishin Allah shi yasa ka ma ya haramta alfasha Allah baya so a saba masa kuma yana kishi in yaga an saba masa annabi kuma sallallahu alaihi wasallam cikin mutane ba wanda yake shi kishi shi kuma to gurgudan kishin mutum gurgudan martabarsa wa hadha yadulluka ala anna asla ad-dini al-ghayra wannan yake nusar da kai ka fahimci ashe asalin addinin musulunci ma kishi akan kishi ya gina tsarewa abinda Allah ya halatta da tsarewa abinda Allah subhanahu wataala ya haramta ajibinci halal a nisanci haram dama ai kan haka shari'a ta gina ko akan alhalal ne wal haram wa man la ghayrata lahu la dina lahu duk wanda bai da kishi to ba shi da addini falghayratu tahmil qalba domin ita kishi ko in ce shi kishi a Hausa duk da a larabci mace ne muannafa shi kishi tahmil qalba yana tsarewa zuciya zuciyar bawa
yadda ba zai batta ta fada cikin laifi ba. Ana mata linzami, ma'ana shi kishi linzami ne. Duk lokacin da mutum yake raban wani abu wanda shari'a ta hana, to karfin kishin sa zai hana shi ya dawo ya fasa. Yawa zuciyarsa linzami. Fatahmilahu aljawarih. Kuma idan har kishi ya tsare zuciya daga aukawa, to ita kuma zuciya sai ta tsare sauran gabbai. A ita ce dama jagora, ko ba ita ce liman ba? Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta mana ita, yace idza salahat salaha aljasadu kullu wa idza fasadat fasada aljasadu kullu. In ta yi kyau, jiki gaba ɗaya shi ma yayi kyau. In ta ɓaci kuma, to jiki ma ya ɓaci, ya lalace. Saboda ba abinda mutum yake aiwatarwa da gabbansa, face zuciya ce ta masa umarni. Zuciya ne ta masa umarni. Ko abin da ake cewa reflex. Ai lokacin da kai tsinkayi ga wata barazana, wannan idanun da ya gani ko kunnan da ya ji, nan da nan ya isar da sako zuwa kwakwalwa, kwakwalwa ta isar da sako ga zuciya. Shi ne ita kuma sai ta umarni. Me za a yi? Ko ƙafa ta rufa a guje, ko hannu ya je, ko a kwanta a goce cikin gaugawa. To don haka zuciya ita take umarni ga duk abin da aka aikata. To don haka idan akwai kishi tare da mutum, kishin zai tsare masa zuciyarsa daga aukawa laifi, ita kuma zuciyar za ta taimaka masa wajen tsare masa gabbai. Fatadafa'u su'a wal fawahisha, dan haka sai ta dinga kade masa, tana tunkuɗe masa dukkan mummunan aiki in ya dunfaro shi ko alfasha. Wa adamul ghira tumitul qalba. Amma rashin kishi kuma yana kashewa zuciya ne gaba ɗaya, zuciyar mutum ta zanta mutu. Fatumita lahul jawarih. Ita kuma zuciyar sai ta kashe sauran gabbai, gabbai ba za su yi. Sai ka ga mutum saboda zuciyar ta mutu, ba zai hanzarta wajen nesanta, ma'ana ba zai kokarta wajen nesantar laifi ba. Zai iya kutsawa cikin laifi. Ayyukan alheri kuma da ya kamata ya kishi wajen aikata su, nan kuma sai ka ga jiki ya yi nauyi. To zuciya ce ita ma ta mutu. Fala ya baka inda hadafa'un albatta, sai zamanto duk wata kariya. A tunkuɗe abu in ya don faro mutum mummuna, sam-sam baya wanzuwa tare da wannan zuciya, saboda zuciyar ta mace. Me yasa ta mace? Saboda ba ta da kishi. Malai ya karkare wannan fasali da cewa matsalul ghairati fil qalbi matsalul quwwati allati tadfa'ul marada wa tuqawimuhu. Misalin kishi a cikin zuciya, kishin da ke cikin zuciya yace, to misalin wani ƙarfi ne wanda yake tunkuɗewa jinya, wato kawimuhu, kuma ta faɗa da jinya. Al-quwwa din anan yana nufin misali immunity da yake jikin mutum, irin su antibodies, ba su suke ba da immunity ba, to shi ne quwwa. Kamar yadda irin waɗannan ababen da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta a jikin mutum, waɗanda suke taimaka masa in wata ƙaramar jinya ta shiga, sai su ta turka-turka. Kai ko babban jinyar ne ma suna taɓukawa, har sai an kai munzalin da an fi ƙarfinsu. To amma suna tarka-tarka, sai su tunkuɗe maka wani ƙaramar masassara, antibodies ɗinka sai su tunkuɗe. To haka kishi a cikin zuciya shi ma yake. In akwai kishi a cikin zuciyar mutum, duk lokacin da saƙo ya zo, to kafin ma ka farga, wannan kishin ya kore saƙon. Ba ku ga yanzu misali, ba an sake ba da misali da mace. Mutum ne yana tafiya kawai, sai wata ta fito ta yi tabarauci, ta bayyana sassan jikinta. Mutum ne mai ƙoƙari, mai salaha, mai ƙoƙarin kiyayewa, yana son nesantan abin da Allah ya hana. Waiwaya wadda ya kawai sai ya ganta mutabarija, sai ga ya ɗauke kansa. Wani ma sai jiransa ya ɓaci, wani ma sai ka ga ya yi tsaki. Wani ma hada da wani zikirin subhanallah, la hawla wala quwwata illa billah. To ai kaga duba wanda yayi bai san tana wajen ba amma waiwayawar da yayi wannan kishin da ke zuciyarsa shine yasa nan da nan idanunsa ya kau amma wanda bashi da kishi ba dama laikawa yake yi nemo wa ma yake lalleka sai gashi yazo araha a shikenan sai ya ta kalla ko saboda kaga wancan sai zuciyar ta mutu a rashin kishi wannan kuma zuciyar tana raye kishin yana nan yadda immunity yake tunkude maka jinya in ya dun faro ka haka kishi yake tunkude maka irin wannan laifuffuka ba za ma ka yadda kai ta ambali da su ba shine cewa mathal ghirati fil qalbi mathal quwwati allati tadfa'u al marada wa tuqawimuhu fa idha dhahabat al quwwa idan irin wannan karfin ma'ana immunity ya tafi gabarin jikin mutum wajada da'ul mahalla qabila jinyar da za ta shigo sai ta samu wajen qabilan gashi nan gaba gare ta kawai budumbudumar ta za ta yadda ta ga dama ba shi sa masu AIDS ba aka ce akwai immune deficiency syndrome ba ai yana kashe antibodies ne wannan quwwa ad-difa'iyya din lil amrad ita take abin nan take kashewa to daga jinya idan ta zo irin wannan opportunistic infections kamar yadda ake ce musu daga sun zo jiki ah to babu kuma wannan quwwa din ba shine sai kawai ya baje koli ba sai jinya sai ta baje kolin ta saboda babu wannan antibodies shi yasa dan karamin zazzabi idan ya shiga to shikenan sai ya kambama kai kuma zaka dinga ji sai ka dan ji wani dan masasara ka ji dai kan ce ya dai ce wallahi na dan jin dan wani kasala kai na dan abinna can kuma kana cikin hidimomin ka sai ka ji kawai zazzabin ne yazo amma Allah cikin rahamarsa kuma yasa antibodies sun tunkude to shine malamin yake kwatancan shi kishi tamkar haka in yana nan yana bada kariya in ko ya mutu sai kaga an fada cikin laifuka to don haka fa idza zahabatil quwwa idan wannan karfi la abin nan garkuwar jiki ta tafi wajada da'ul mahalla qabila jinyar da za ta shigo sai ta sami wannan muhalli na jikin wato gashi nan gaba gare ta kawai walam yajid dafi'an don haka jinyar sai ta gaba ta sami wani abin da zai tunkude ta ba babu wata garkuwa da za ta tsare ta fatamakkana daga sai ta rashi abinta sai ta rashi a jiki ba wani abin da ya tunkude ta fakana alhalaku sai kuma ya zamanto an halaka ko jinya kan ta samu waje ta rashe kuma ai shikenan sai matsala to malam yace wa mithluha wa mathaluha mathalu sayasayil jasus sayasayil jasus tafniya ne sayasai asalin masdarin shine sayisatu to sayasayil jasus ai sayasayil bakar asayisatu shine kaho to sai malai ba da kwatancen ita kishi ko shi kishi wato mathaluhu mathalu sayasayil jasus tamkar qawo guda biyu ne na saniya ko na burjini allati yadfa'u biha an nafsihi wa waladihi wanda yake bada kariya ma kansa da kuma ɗansa yanzu kauna ajeji idan zaki yazo wajen ta ko wata kura ko wani irin wannan daji da suke farautarta ina haka take ta sun koyar da kanta ko sai kaga zaki yana fargaba zuwa wajen ta saboda kahonta yayi haka in ba kahon fa a in ba kahon shikenan ai kamar yadda bahaushe yace wai kunnan jaki ya daina baiwa kura tsoro dan ta gane ashe ba kashi bane tsoka ne a wajen da jaki in ya daga kunnuwansa ya haka wai kura in ta gani sai ta tsorata ta tsammata kaho ne irin na bauna a da ta gane ashe tsoka ce a kwance a wajen sai kunne da ko ya daga kunnan nasa haka ina ba zai bata tsoro ba to don haka shi wannan kuwa difa'iyya din da take jikin mutum garkuwar jiki tana tunkudewa mutum jinya to haka nan ne shi ma kishi da ke cikin zuciya yake tunkudewa mutum aikata laifuffuka a lokacin da ya zamanto ba garkuwar jiki jinya sai ta samu wajen rashewa sai ta sabbaba halaka to haka nan idan zuciya ita ma ta mutu babu kishi a cikin ta to sai laifuffuka sai su zo su mamaye zuciyar su mamaye jikin mutum shikenan sai zamanto barwana ala qulubihim ma kanu yaksubun laifuka sun masa katutu har ma baya ganin laifi laifi to shine ya bada misali da kaho na saniya sayil jasus wato kaho guda biyu na saniya allati yadfa'u biha an nafsihi wanda yake kare kansa wa waladihi da kuma ƴaƴansa fa idza kasrat idan ko wannan kafan ya karye amma a fihi aduwu abokin gabansa sai kwadayin ma kai masa hari saboda ya san yanzu ba shi da abin da zai kare kansa haka abin yake dabbobin yanzu misali kaman jakin jeji sai ka ga dabbobi sun fi raina shi yanzu nan sai ga damusa guda ɗaya ma sai ta halaka shi tunda ba shi da wani abin da zai kare kansa iya harbi ne na baya sai kuma ta ki zuwa ta baya sai ta zo ta gaba amma saniya fa buji abin nan ƙauna to haka abin yake Allah ka ƙara mana kishi to kaga yana daga cikin aibi na zunubi in ji Ibn Qayyim al-Jawziyya bisa dalilan nan da ya kawo ya bayyana mana menene asalin kishi kishi shine mutum ya kyamaci saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda rasulin da Allah ya sanya iyakokin da Allah ya gindaya yace kar a tsallaka haramun ne to mutum ya kiyaye wannan farfajiya to yana kishi kenan shi bai yi ba kuma ya kiyaye waɗanda suke karkashin sa to yayi kishin su sannan sauran al'umma ma in yaga suna aikatawa su ma ya ji ba dadi ya iya bakin kokaransa wajen isar musu da sako su ma kar su aikata to yayi kishin al'umma to irin wannan kishin sai yasa zuciya ta ci gaba da rayuwa sai ta zamanto ta kare mutum daga dukkan wani arabi da zai zo na janibin laifi fuka sai ga baya ta'ammuli da shi to mallai yace ga wani fasali kuma har ila faslun zahabul haya'i bi sababil ma'siyah sabo dai yana da illa kunya tunda yanzu mun ji kishi saboyen zanubai suna kauda shi ko to ba su tsaya anan ba kunya ma suna kawarwa mutum kisa ce zahabul haya wato gushewar kunya bi sababil ma'siya yana faruwa ne a dalilin sabo sabo yana kauda kunya daga mutum wa min uqubati ha yana daga cikin uquba da sako yake sabbaba wa mutum zahabul haya'il ladhi huwa maddatu hayatil qalbi kawar da kunya wanda ita ce bargo na rayuwar zuciya zuciya bargon rayuwar ta shine kunya wa huwa aslu kulli khairi domin ita kunya ita ce asalin dukkan wani aikin alheri wa dhahabu wa dhahabul khair ajma'uhu gushewar kunya kuma to gushewar alheri ne baki daya inda aka ce mutum bai da kunya to alheri ya kau gaban sa wa fi sahih ya zo cikin hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka kawo daga Imran dan Husain annahu sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabi sallallahu alaihi wasallam al-haya'u khairun kulluhu wani goye yace al-haya'u la ya'ti illa bil khair ai kunya baki ɗayan ta alheri ce wani mutum ne yake ƙara yake ta faɗa ka ya dan uwansa ba ƙara ba saboda dan uwan yana da kunya kunyarsa wani lokaci har sai ma dan uwan yana gani kaman ma akwai wasu abubuwa da ake taka masa na haƙi amma shi kuma baya tankawa baya cewa ko ne sai kawai hakura to shi sai yake ga wannan kunyar ma ta cutar da shi sai yake masa faɗa a kai kai ma ka zamanto mai jajircewa ka zamanto abin nan ka san wasu suka yi haka ko har ma sai su hudu ba wani ce to ka zauna a raina ka ai kai ma fetsa idan kaza kai kai kaza kai kaza wallahi fatan sai har irin wannan hudu ba su kai shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace da'afu ka kyale shi bashi akan tabi'an nan tasa da yake shine yace alhaya'u khairun kulluhu wani gwi alhaya'u la yati illa bil khair ai ita kunya alheri ce baki dayanta ta kowane bangare kunya alheri ce to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta ta da cewa alheri ce shi wanda ya rasa ta gaba daya to ya rasa alheri gaba daya wa qala kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada cikin hadisin bukhari daga abdullahi dan mas'ud yace inna mimma adraka an-nas min kalamin nubuwati al-ula idza lam tastahi aw tarwa al-bukhari idza lam tastahi fasna ma shi'ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna mimma adraka an-nas yana daga cikin shari'a wanda mutanen baya suka riska wanda ba a canja ta ba kowanne annabi yakan zo da ita ya gaya wa jama'arsa kuma ya gadar da ita wani annabin ma in yazo zai zo da irinta min kalamin nubuwatil ula daga cikin maganganu na annabawa tun farkon lamari ma'ana kowanne annabi yakan zo da wannan bayani shine idza lam tastahi fasna ma shi'it in baka jin kunya aikata abin da kaga dama ibn al-qayyim ce wa fi tafsiran wannan hadisi yana da fassara guda biyu ahaduhuma daya daga cikin fassaran annahu ala at-tahdid wal wa'id ya zo a bisa siga ne na kashedi da kuma ambatan horo a dalilin aikin shine alwa'i abinda aka ce zai samu mutum a gaba a dalilin laifi da ya aikata in an ce alwa'ad alkawarin da aka yi na abin daɗi kamar aljanna wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati to alkawari mai daɗi kenan an ce wa'id kuma to alkawarin da aka yi amma kuma na horo ne to wasu malamai suka ce abin da ake nufi sakon da wannan hadisi yake dauke da shi kashedi ne aka yi kuma aka ambaci wa'idi da zai zo a gaba wal ma'ana abin da ake nufi kenan a wannan fassara man lam yastahi duk wanda bai jin kunya fa innahu yasna'u ma sha'a min alqaba'i to shine yake aikata abin da yaga dama na munanan ayyuka wanda bai jin kunya shi yake aikata abin da yaga dama na munanan ayyuka yanzu ku gani mana zaka ga me ya saka a bariki inda duk aka ce masa gari ne aka ce bariki zaka ga an fi yawan aikata laifi a wajen ko ba haka bane to me yasa saboda zo na zo ne wanda zaka ga idansa ka ji kunya saboda shi baya nan to shi yasa mutane sai su baje kolon su na iya shege to don haka ashe hadisi yana nufi a wannan fassara man lam yastahi duk wanda bai jin kunya fa innahu yasna'u ma sha'a min alqaba'i to shi yake aikata abin da yaga dama na munanan ayyuka idil hamilu ala tarkiha domin abin da ke daukan kowa ya bar mummunan aiki alhaya'u kunya haka ne ko kunya ita take sa ake aikata aikin da shi yanzu mai Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa dangane da munafikai na'am yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum idh yubayituna ma la yarda min alqawl suna ɓoyewa munanan ayyukansu kar mutane su gani suna kunyar mutane kenan wala yastakhfuna min Allah amma kuma ba sa ɓoyewa mummunan aikin daga Allah ana ɓoyewa Allah wani abu ba a ɓoye masa shi yasa ya ce wa huwa ma'ahum alhali Allah din yana tare da su idh yubayituna ma la yarda min alqawl lokacin da suka kashe daransu akan abinda Allah ta'ala bai yarda da shi ba na zantuttukan da suke yi na kutungwila da kullakulle da makida ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran mu'minai in ka za su ji kunyar mutane to ai Allah shi kun cancanta su ji kunyar sa ko to kenan ashe asalin kunya idan mutum yana tare da ita ba za ka bar shi ya laifi ba ko shi kadai haka ne ko saboda ya san Allah yana ganin sa yana jin kunyar Allah kuma to kaga ashe idan mutum ba shi da kunya yace yake aikata abin da yake dama shine abin da hadisi yake nufi a wannan fassara fa idza lam yakun hulaka haya'un yarda'uhu an al-qaba'ih idan har babu wata kunya da zata tsoratar da shi dangane da munanan ayyuka fa innahu yuwaqi'uha to asa'in shi sai afka ma wannan laifin ba tare da wani mubalat ba wa hadha tafsiru abi ubaida abu ubaida ibn al-jarrah sahabi annabi haka ya fassara wannan hadisi wa thani fassara ta biyu anna al-fi'la idza lam tastahi minhu min Allah faf'alhu cewa duk wani aiki in har baka jin kunyar Allah akan sa to aikata in baka jin kunyar Allah akan wannan aikin aikata yanzu misali kaddare ai an ce idan zaka bautawa Allah ka bauta masa tamkar kana ganin sa ko to sai mutun ya kudurta cewa tamkar gashi yana ganin Allah yana tsaye zai yi sallah zai ji kunyar Allah saboda zai yi sallah na'am ba zai ji kunyar Allah saboda zai yi sallah ba sai dai ya ji shauki zuwa ga ubangijin sa ba yana fatan Allah ya karba masa kuma Allah ya ga aikin da zai kuma ya karba to kaddara idan wani aikin sako mutum zai aikata fa ai a lokacin ma shaydan hana shi yake yi ya tuno Allah din saboda da zaran ya so mutuno wa Allah to kunya za ta kama shi mun fahimta to kaga kenan shi wannan hadisin yana nuna duk wani aiki wanda zaka ji kunyar Allah to mummuna ne karka yi amma aiki mai kyau shine wanda ba zaka ji kunyar Allah ba to aikata shi ya zama yanzu umarni ne ma kai وانما الذي ينبغي تركه ما يستحيا منه من الله هنا abinda ya kamata aji kunya wato abinda ya kamata a bashi shine wanda ake jin kunyar aikata shi ana jin kunyar Allah subhanahu wa ta'ala dangane da aikata shi wa hadha tafsir al-imam ahmad wannan shine fassara da imam ahmad ibn hanbal rahimahullah yayi fi riwayat ibn hani a cikin riwayan da ibn hani ya kawo daga gare shi fa alal awwal a bisa fassara ta farko ta Abu Ubaida ya kunu tahdidan sai zamanto wannan umman da aka ce fasna ma shi ita wato an yi mutane gargadi ne ka shede ne ka kauli ta'ala kamar yadda Allah ya ce i'malu ma shaytum cikin suratul fussilat ku aikata duk abin kuma ku je duk ku aikata abin da za ku yi nan Allah ya ce aikata komin ne in har mutum ya dage sai ya aikata abin da ya ga dama to zai ga abin da baya so Allah ba zai fashi ba ai ko mutane ma suna irin wannan ko an hana mutum abu an hana sai shi yanzu kai wannan ba je ka aikata je ka kai to in ya ga an gaya masa haka ya san cewa wani abu zai biyo baya to kenan in an dauke shi a matsayin tahdidi ne ka shefi to wannan da aka ce fasna ma shit wato ka shede ne akai wa ala thani in an dauke shi a fassara ta biyu kuma yakunu idnan wa ibahatan sai zamanto an yi izini ne an halatta wa mutum wato duk aikin da ba a jin kunyar Allah to shine mai kyau ma'ana duk aiki mai kyau shine wanda bawa ba zai ji kunyar Allah dan ya aikata ba amma aikin da aka ji kunyar Allah wajen aikatawa to mummuna aiki ne dan duk mummuna aiki ana jin kunyar Allah bawa baya so ko a kiyama Allah ya bujiro da shi haka ne ko ko a kiyama bawa baya so Allah ya bujiro da aiki yanzu idan mutum yaje ya sata ko ya zalunci ba a kama shi a duniya ba ba zai taba fatan cewa a ranar alkiyama Allah ya bujiro da sampotin sa cewa gashi yayi sata ba shi a yaudarar da shedan yake masa gani yake kawai za a rufe wannan din aitin da ba kama shi ba shikenan to kaga wannan aiki ya zama laifi fa in kila malai yace in aka ce fa hal min sabilin ila hamlihi ala al ma'anayin in aka tambaya shin za a iya daukan wannan hadisi akan ma'ana guda biyun duka a gwama su qultu ibn al-qayyim shi sai yace la ba za a gwama ma'ana guda biyun ba sai dai ka dauki ma'ana guda dai dan kowace daban take kuma ba za su hadu ba abinda aka ce kashedi ne to horo zai zo a baya abinda aka ce umarni ne shi kuma lada ne zai biyo to ina wadannan abubuwa biddan ne sa hadu waje daya to shine yace la wala ala qawli man yahmil mushtaraka ala jami'i ma'anihi kuma har ila yace ba za a dauki mushtarakin dake cikin hadisin a dukkan ma'anonin sa ba menene mushtarakin ita kunya kunya da aka ambata tana dauke da ma'anoni daban-daban kamar yadda wasu malamai suka fita saboda ita al-haya tana da wato ita mani'i ce huwal mani'u dakhili li fi'l qaba'ih wani abu ne wanda yake zuciya wanda shine yake hana mutum aikata munanan ayyuka kuma sannan har ila ita al-haya'un nan an nuna tana da muhimmanci a hidimar addini ma domin a baya ai an ce mana ita ce asali ma addini sannan kuma ita al-haya ta wani janibi sai ta dauki ma'ana na at-tahdid wal wa'id kamar yadda muka ji in an dauki fassara ta Abu Ubaida sannan in an dauki fassara kuma ta Imam Ahmad ibn Hanbal ta dauki wato huriyatu tasrif ma'ana ta nuna mutum yana da yanci yayi aiki dan an ce fasna ma shi'it sai zama to kamar umarni ne to wadannan sune ma'ani al-mushtarak to nan ma ibn al-qayyim yace ba za a hada su waje guda ba saboda a cikin su sun kishiyanci juna abubuwan da suka kishiyanci juna kuma ba za su hadu waje guda ba misali yanzu kamar nan ne sai aka ce aikata nan kuma sai aka ce karka aikata akwai hanyar da za su hadu amma aka ce aikata nan kuma sai aka ce in ka ga dama ka aikata za su hadu su kan za su hadu yace dalilin da yasa ba za su hadu ba lima bainal ibahati wat tahdid minal munafat saboda halacci da kuma kashedi a tsakanin su ko da juna suke an ce an halatta ma aikata halal ne to nan yabo ma aka yi in kai za a yi dai ka amma umarni kuma kai ko kuma an halatta maka idan kai babu laifi abinda yake mubah nan kuma sai aka ce ma kar kai kashedi akai in ka kuskura ka aikata wato nan da aka ce fasni' ma shi in ka kuskura ka aikata in har baka jin kunya to ka aikata abinda ka ga dama ma'ana ana nuna kenan akwai abinda zai biyo baya wanda baya ji kunya shi yake aikata abin da ya ga dama wanda ya aikata abin da ya ga dama kuma zai ga abin da baya so ai kamar a faɗa ma haka ne to kaga a cikin su akwai munafiqat shi yasa ba za su hadu waje ɗaya ba walakin i'tibaru ahad al-ma'anayn yujibu i'tibaru al-akhar to amma nan kuma sai je ya dawo sai ce ake la'akari da ɗaya daga cikin ma'anoni guda biyu kuma yana wajabtar da a sake la'akari ma da ɗaya ma'anar ya tafi dai ya dawo akan cewon ma'anar za ta iya haduwa kenan domin ma'anoni guda biyun ko baka gwama su waje guda ba to daya za ta iya baka ishara da zaka kara fahimtar yadda daya take ko wacce kuma ma'ana ce mustaqilla Allah ya sa mu dace wal maqsud yace abin nufi anna dhunuba tud'ifu al haya'a min al abdi shi zunubi yana raunana kunya da ke jikin bawa kunyar da ke tare da bawa to zunubi sannan a hankali mutum yana aikatawa sai ya zama to idonsa ya fese sai ka ji wani yana ma ban kama da rashin kunya ko ya ce wa aishi in dai rasa kunya ne shi ba wanda yake kunya ba shi ko ba zai daga wa kowa hula ba duk garin nan ba wanda yake jin shi baya jin nauyin kowa to kuma ka burge kai ka ce tantiri ne kai ka ce fi tsatsai ne ko me abun burgewa cikin fi tsaiwa babu ko babu dana ɗaya mutum zai iya zamanto alalatacce yi la rana ɗaya mutum zai iya zamanto alalatacce ya dauko abun hawa yana gudu ya buge wanda ya zai ga daman bugewa kuma ya takwakkwara a shar'a jama'a ya aikata duk abubuwan zai aikata na alfasha na yada mutunci a ta mamaki shikenan mutuncin kuma ya zube kafin ya gina shi fa sai an sake daukar lokaci sai an dau lokaci to don haka ita kunya tattalanta ya kamata a yi kar a bari ta bar mutum anna dhunuba tu'iqul haya'a min al-'abd hatta rubu man salakha minhu bil kulliya har wani lokaci ma sai ya salu dai daga jikin kunyar tasa baki dai ya zama ba shi da ita in silakh salu bewa hatta innahu rubama la yata'atharu بعلم الناس بسوء حاله ولا بإطلاعهم عليه هر ما wani lokaci ta iya yuwa la ya ta'assaru bi ilmin nas bi su'i halih masaniyar da mutane suke da shi cewa yana da mummunan hali wannan ma ba zai tasiri akan sa ba mutane su ganshi akan cewa wani yana da mummunan hali wani ba shi da kunya shi wannan ma ba zai tasiri wajen kyautata shi ba wala bi tilaihim alaykai su tsankaye abubuwan da yake na fasadi ma wannan ma ba zai sanya wannan ya tasiri a gare shi waye ce zai dan girgije dan ya gyara ba saboda ne kunyar ta tafi ta bar shi gaba daya insilah tamam misali yadda maciji yake salubewa jikin saba ai gaba daya take dayewa ko yace bal kathirun minhum kai da yawa ma daga cikin irin waɗannan da suka salife daga kunya suka zafe tsatsu yukhbiru an halihi yakan iya bada labari akan abun ma da yake aikatawa ko bihi ma yaf'alu da mummunan abun da yake aikatawa to ni zai mun abun nan kai na je na ci masa mutunci ai na je na kekketa shi ai na masa kaza da kaza ka so su har banka ma suke yi sun je sun aikata abun fitsara kuma za su zo su bada labari sun su nuna ba su da kunya ko su aikata wasu abubuwa wanda bai kamata mai kunya ya aikata ba kuma za su zo su bada labari me yasa saboda sun insilahi daga gare ta sun rabu saba ce in maciji ya barta kuma ta koma jikinsa ba ta koma ba wal hamilu lahu ala zalik abinda ya dauke shi har ya fetse irin haka insilakuhu min alhaya salibe wanda yayi daga kunya ya salibe daga gareta shi ba ta zamantowa riga a gare shi alhali kunyan nan kuma bangare ne daga imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-imani bid'un wa 60 shu'ba wal haya'u shu'batun min al-iman shi imani bangarori ne dai har 60 da wani abu cikin bukhari kitabul iman ya kawo hadisi wal haya'u sai annabi ce kunya shu'batun min al-iman wani bangare ne na imani kina shi idan mutum ya rasa kunya to yanzu ya rasa bangare na imani ko kamar irin da abin da ake na wasan yara annan ne da me ake puzzle ne ake ce masa ko wanda ake daddauka a sassaka guraba ko eh rabbul scramble eh a dauka ana sassa an wargaza abun sai a dauka ana sassaka shi ana sassaka kowanne yazo shi ya shiga muhallansa to da aka gama sai a ga guda ɗaya babu kuma an rasa shi ya gama cika bai cika ba to shi saka abubuwa ne daban-daban da suka zamanto imani kowanne za ka ga kiyaye shi imani ne siffantuwa da shi imani ne yadda da shi imani ne to waɗannan sai suka haɗu sai suka gina imani to ita ma kunya wani component ne bangare ne daga cikin shu'ba min al-iman to kaga
wanda ya kai irin wancan matsayi shine malam yace abin da ya dauke shi ga haka insilahu min alhaya salu da wasa da daga kunya wa idha wasala alabdu ila hadhihi alhal in ku harbawa ya kai irin wannan mataki irin wannan matsayi na lalacewa Allah ya tsare mu lam yabqa fi salahihi matma'u matma' abin kwadayi ba wani abin da za a yi kwadayi kuma fi salahi na kyautatuwarsa in har mutun ya zamanto idan sa ya fetse to baya kunyar kowa wanda za a fara jin kunyar sa shine Allah subhanahu wataala sai kuma a ji kunyar bayin Allah mu'minai to haka abin yake amma lokacin da ya zamanto an ajiye kunyar Allah an ajiye sai ga kunyar mutanen ma ba a ji shine kawo wannan baiti wa idza ra'a iblisu qal'ata wajhihi hayya wa qala fadaitu man la yuflihu wa idza ra'a iblisu wato wani kwatance ne baligi da aka yi domin a nuna maka munin rashin kunya shin kan wane ne jagoran iya shege na'am Iblis ko shine jagoran iya shege to shine nan baitin mai baitin yake cewa wa idza ra'a iblisu tal'ata wajhihi idan iblis yaga kamanceceniya da fuskarsa tal'a wato hay'a kenan ya tsinkayi an kwatanta wani abu irin nasa ai shine babban wanda bashi da kunya Allah ta'ala yace masa yayi sujuda tare da mala'iku yake kuma da Allah ta'ala ya masa magana ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al'ali wato kin yin sujuda kin bin umarnin Allah da yin biyu ne wannan ne istikbar ko kuma al'ulu wanda ba ɗaya gare shi me zai saka yayi istikbari ma ubangijinsa me zai saka ya ga shi yafi karfin bin umarnin ubangijinsa in ban da batan basira ma wasu yace ana khairun minhu aw anuje khalaqatani khalaqatani min nar wa khalaqata to shi da yace khalaqatani khalaqatani ka halicce ni a to wanda ya halicce ka kuma ya ma umarni kake kaga tun daga nan basirarsa ta kawo to nan sai aka ce wa idza ra'a iblisu al'ata wajhihi idan har iblis yaga an yi kamanceceniya da fuskarsa ma'ana an aikata aiki irin nasa shine abin da ake nufi iblis in yaga an kwaikwaye shi yaudarar da yawa mutane sun yadda kuma sun kwaikwaye shi hayya sai kunya ta kama shi kai ku dan adam me zai saka a wani dalili zaka yadda ka bi umarnin iblis ka banna Allah inna Allaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaqtukum me sai zaka banna Allah to sai kunya ta kama shi amma ba kunyar gaske tana dama bane fa eh hayya wa qala sai kuma yace yana mai isgili kenan sai yace fadaitu man la yuflihu aya fa da kala hu istiza'a dan isgili ne larabawa suna da tabi'a na cewa fidaka kaza eh fadaitu to an sun fada ka ma'ana fida'uka nafsi zan iya bada kaina dan fansan ka ma'ana ana jinjina maka ga abin da kai ana nuna maka tsananin kauna da soyayya shi yasa kama sukan ce fidaka abi wa ummi ya rasulullah na sanya mahaifina da mahaifiyata fansa akan ka yan ma'ana kai ne gaba da su to zai da ya fada wannan kalami yace wai fadaitu man la yuflihu ta duk wanda ya zambe rabauta ba ke yama ya shiga wuta na sa kaina fansa gare shi ina kaunar sa ina san sa to me saka kuma dadin yayi kunya kunyar ashe ta ba'a ce da ya kamata dan adam shi ya ji kunya wa idza ra'a iblis qal'ata wajhihi hayya wa qala fadaitu man la yuflihu
ana nuna muni kenan na rasa kunya. Yanzu Iblis din ne ma ya ji kunya, dan Adam bai ji kunya ba, kuma har yake munzalin da yace na ma fanshe ka. Don haka ma yace wal haya'u mushtaqqun min al haya. Ita al haya narba wal adas ay basa ambatan harafin karshe inda za su tsaya kansa, yace al haya, ba za ce al haya'u ba. To wannan ma sai aka ce al haya, ba ce al hayatu ba. To ai sun zama ɗaya ko, ko ba su zama ɗaya ba? Wallahi ishtiqaqin sa daga wannan ne. Wal ghaythu yusamma haya, hadari ma ana kiransa, mamakon ruwa, hadarin da yake zuwa da ruwa. Al ghaythu ana kiransa shi ma haya, bil kasr babu hamza, li'anna bihi hayatul ardi wan nabati wad dawabi, saboda a dalilin sa ana samun kasa ta rayu, tsirai su rayu, a dalilin fitowar tsirai dabbobi ma su rayu. Wa kadhalika sumiyat bil haya'i hayatad dunya wal akhirah, hakanan kuma rayuwar duniya da rayuwar lahira su ma sai aka kira su al haya. Faman la haya'a fihi mayyitun fid dunya shaqiyun fil akhirah, kenan tunda har sunayen ya zamanto iri daya, wannan an ciro daga wannan. To wanda ba shi da kunya a nan duniya, to ya zamanto matacce ne tun a nan duniya, kuma marashin rabo a lahira. Allah ka tsare mu da rashin kunya. Wa baina dhunubi wa baina qillati al-haya'i wa adami al-ghirati talazumun min at-tarafayn, tsakanin zunubi da tsakanin karancin kunya da kuma karancin kishi, to akwai lazimtacce ne ya mina tarafain, ta bangarori guda biyu. Wato zunubi yana da alaka da rashin kunya, rashin kunya yana da alaka da rashin kishi, zunubi yana da alaka da dukansu. Wa kullun minhuma yastad'i al-akhir wa yatlubuhu hafifa, kowanne daga cikinsu, wato rashin kunya da rashin kishi, ko kuma zunubi da rashin kunya, ko zunubi da rashin kishi, yastad'i al-akhir yana bidaddan, kowanne yana bidaddan uwansa, wa yatlubu hafifa yana neman sa da gaugawa. Wa man istahya min Allah inda ma'siyatihi istahya Allah min uqubatihi yawma yalqa, yawma yalqaku, duk wanda ya ji kunyan Allah subhanahu wa ta'ala inda ma'asiyati, a lokacin da zai sabo, lokacin da zai sabo sai ya ji kunyar Allah. Mutum uku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin su, salafatu nafarin ku allazi na'awa lahumul mabitu ila al-ghar, aidan suka shiga sun yi tawassuli da ayyuka, wani kaga sako yake so ya aikata, kuma abin da ya dade shekara shekaru yana fako, kuma matar da ba wanda yake kauna a duniya yayi lalata sadu da ita kamar ta, har sai da ya samu iko ta sallama masa saboda talauci ta zo wajen sa, kuma yar babban sa ne, ya bata dinarai masu yawa, yace amma sai kin yarda da ni, saboda tsananin talauci da rashi ta amince ba wai dan tana so ba, kuma a hakan bata hakuran ba, sai dai daidaita tsakaninta, sai ta ce ya Abdullah, ya kai bawan Allah, ittaqillah wa la tafuddal khatama illa bihaqqihi, kar ka bude hatimi sai da haƙƙinsa, ma'ana kada ka sadu da ni ba tare da aure ba. A lokacin sai kunyar Allah ta kama shi, sai ya tashi ya sa tufafinsa, kuma fasa abin da ya niya, dukiyar da ya bata yace ya bar mata ita sadaka fi sabilillah. Kaga da ya tawassuli sai Allah ya karba masa. To wanda ya ji kunyar Allah a lokacin sako, ya cije ya daure matemptations, istahya Allah min uqubati yawm al-qiyamah, to Allah zai ji kunyar ya masa horo a ranar al-qiyamah. Allah ko yafi kowa kunya. man lam yastahi min ma'siyatihi, wanda ko bai ji kunya na sakon Allah ba, ya fesa Allah na ganin sa ya saba mar, lam yastahi min uqubati, shi ma Allah ba zai ji kunya saba, wato yi masa horo ba kiyama. To kaga ashe ayyukan zunubi suna kauda kunya a zuciyar mutum a hankali a hankali, kadan ne kadan, shay'an fa shay'a. Wani fasali yace al-ma'asi tud'ib ta'zima rabbi, lokaci yayi ko haba ai ba samu wannan abin da kuke ake samu ba. Ina salam ne to sai mu tsaya nan wajen insha Allah. Abinda muka faɗa daidai Allah Ubangiji ya tara mu cikin lada, ya ba mu ikon kiyayewa, wanda ko muke kuskure muna roƙon Allah Ta'ala ya gafarta mana. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.